عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna yammaci na 15 ga watan Safar Hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 30 ga watan 7 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan guwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alai wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita mana shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 101 cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata darasi na 100 daidai wato mun tattauna game da hadithatul ifki ma'ana wannan qadiya da ta faru tsakanin ainihin wato Nana Aisha radiyallahu anha da Safwan wanda wannan ya bayi zuwa ga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul da shi da sauran munafikai suka ci gaba da yada jita-jita da kuma ma wasu inda basu bi diddigin labarin ba cikin sahabbai wasu suma suka dauki wannan jita-jita suka ci gaba da yada ta wanda wannan dalilin haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shiga cikin babbar jarabawa Nana Aisha radiyallahu anha ita ma ta shiga cikin babbar jarabawa iyalan gidan Sayyidina Abubakar da shi kansa suka shiga cikin jarabawa mai girma amma daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya saukar da ayoyi cikin suratul nur ayoyi har guda 9 inda Allah ta'ala ya wanke ya kuma tsabtace ummul mu'minin Aisha daga tuhume-tuhume da kuma zarge-zargen da ainihin wato fasikai munafikai suka dinga ainihin wato kirkira suna jingina mata a cikin wannan kisa akwai tarin darussa da muka dauka daga ciki dai akwai ka'idar Allah madaukakin sarki ta sai ya gwada mu akwai ka'idar Allah ta'ala ta sai ya jarraba mu wala nabalu annakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashir as-sabirin da haka ka'ida ce Allah ta'ala ya sanya cewa sai ya jarrabi mu'minai da haka hatta na'lamu al-mujahidin wa lanablu annakum hatta na'lamu al-mujahidin minkum was-sabirin wa nablu akhbarakum da sauran ayoyi da yawa wadanda Allah ta'ala ya nuna cewa ba ma hakan ba ita kanta rayuwar Allah ta'ala ya ce jarabawa ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala da haka wa'inda suka fi samun babbar jarabawa su ne manyan bayin Allah irin annabawa da manyan salihan bayi to za ka jarraba wasu kamar yanda suke da matsayi mai girma a wurin Allah jarraba wasu tana da girma a wurin Allah da haka mun dauki wannan a matsayin babban darasin da muka dauka gashi damuwa ta shiga rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da gidansa kuma tsawon wata guda aka samu jinkirin wato wahayi wanda zai tabbatar ya kuma fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mu'minai daga cikin halin da suke ciki amma Allah madaukakin sarki cikin ganin damar sa ya jinkirta saukar wahayin saboda wata hikima ta Allah madaukakin sarki har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da ayoyin da aka muka karanta satin da ya gabata na ainihin wato kawar da zargi da kuma tuhuma ga uwar mu'minai Aisha radiyallahu anha to za mu shiga mun kuma shiga cikin ghazwatul khandaq a darasin da ya gabata mun shiga ghazwatul khandaq wanda wannan yaki duk da cewa ba yana so ya dauko mana kissar yaƙokin Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farko har ƙarshe ba kusan yafi karkata wajen fito mana da wasu darussa dake dauke da waɗannan yaƙoƙa na Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya fara mana da Uhud, Badar, to kuma ga abin da ya shafi ainihin wato ghazwatu al-Muraisi' wanda ko abin nan wanda wannan haditha tana na Aisha ta faru sannan kuma ga ghazwatul Khandaq za kuma mu ji kissar sulhu da biya wanda dai yana daga cikin abubuwan da malamin yake so mu dauka na darussa na rayuwa darussa waɗanda za su taimaka mana kwarai da gaske wajen riko da addinin Allah madaukakin sarki da hakuri da rayuwa da kuma albushir na kyakkyawar akiba ga waɗanda ainihin wato suka tsaya akan addini da aka yakin Khandaq shi ma yaki ne da an yi shi shekara ta biyar a bayan hijira wanda an yi shi ne cikin watan Shawwal kamar yanda muka ji kuma sababin wannan yaki Yahudawa bisa ga al'ada su ada har da yanzu wajen kokarin yakar musulunci da musulmi da kuma goyen bayan kafirci da mushrikai na duniya gaba daya kamar yanda suka marawa mushrikan Makka baya a yakin Uhud kuma suka ci gaba da ya wato mara musu baya dan a ci gaba da dawowa wajen yaƙe-yaƙe a ci gaba da yakar musulmi da kuma kasar addinin musulunci musamman tunda sun san Abi Sufyan yayi alƙawarin zai kuma dawowa ya yaƙi musulmi da haka bayan ya janye daga fitowarsa zuwa ga wannan yaƙi sun bi shi haccan suka dinga zuga shi da kuma ainihin wato zuga sauran kabilu irin Gadfan da sauran kabilu na Larabawa dan su hasa wutar wannan yaƙi a sake fitowa irin abin da ya faru a Uhud na kashe manyan zaratan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu yayi wa Yahudawa yayi musu dadi ya faranta musu rai suna son a ci gaba da yiwa musulunci irin wannan dauki daidai har a wayi gari a kassara musulunci wanda wannan shine babban magaucin su a duniya to abin da ya faru shi ma ya faru na wannan kissa har a ka mana kissar Uraniyin wanda kissa ce wadda take mashahuri ya Imam al-Bukhari ya fitar da ita Imam Muslim shi ma ya fitar da ita hadisin Anas bin Malik a ciki dai akwai fikihun da zamu dauka musamman a cikin wannan kissa ta Uraniyina wanda malamin ya mana bayani cewa akwai halaccin shan fitsari da kuma ainihin wato shan fitsarin raƙumi kuma wannan yana nuna daddabbar da ake cin namanta to ko shakka babu bawalinta ba najasa bane mai tsarki ne to wannan kusan yana daga cikin abin da muka tattauna satin da ya gabata qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Faslun fi qissatil Hudaybiyya Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yace ga wani fasali shi kuma a cikin sa zamu ji bayani game da wasu darussa muhimmai da suka faru a qissar Hudaybiyya ita ma ba qissar malai yake so ya dauko mana tiryan-tiryan tun daga farko ba har zuwa karshe amma dai a takeice Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fito da tawaga cikin sahabbai wanda an ce akalla sun kai 1400 zuwa da 500 ba dan wata manufa ba ba da nufin yaki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nufo garin Makka ne da niyyar umra to kuma a daidai wannan lokaci su kuma kafiran Makka suka ce ba isa ba suka ce ba yanda za su kyale Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga domin yin abin da domin su a tunaninsu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne har cikin gida ya yake su da aka suka nuna ba su amince ba to abin da ya faru har aka zo kan sulhu da kuma yarjejeniya na yanda al'amura za su ci gaba da gudana wa zakara al-qissata ila an qala ya ci gaba da ba da labarin wannan kissa ta sulhu Hudaybiyya har zuwa gabar da yace was-sulhu ala wad'i al-harb 10 sinin yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da su kansu quraishawa da an cimma wata matsaya ta azo ai sulhu tsakanin ainin annabi sallallahu alaihi wasallam da su kuma wasulhu khair annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince da wannan sulhu kuma sulhun ya zo da wasu sharuɗa masu zafi wanda waɗannan sharuɗa din hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sharuɗan sun caza musu kai kware da gaske musamman yanda suka ga duk sharuɗan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe su cikin sharuɗan na sulhun shine wad'il harbi 10 sinina a tsagaita wutar yaki a daina yaki kwata-kwata tsawon shekara 10 mushrikai ba za su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba kada annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fito dan yakasu dan haka a daina yaki shekara 10 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace noted wa an yarji'a anhum amahu zalik sharadi na biyu kuma ya koma ba za su bashi ya shigo garin makka ba a wannan shekarar duk da cewa ita kanta hudaybiyar kamar yanda zamu ji wani bangare na ta yana cikin harami wani bangare na ta yana cikin hillo dan a nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam dab yake da shiga harami amma suka ce sam ba su amince ba sai dai annabi ga shiga dan taki ya shiga cikin harami yayi abin da ya kashi na umara suka ce a tafau ba san wannan zancen ba cikin sharuddan sai fa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda ya koma tazarar wajen kilomita 400 ko wani abu mai kama da haka ya koma garin Madina sai dai wata shekara ya dawo wannan sharadin shi ma sharadi ne wanda yake ya ainihin wato dugunzu masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince fa idza kana al-amul muqbilu qadimaha sannan in shekara mai zuwa ta zo sun yadda manzo Allah ya zo ya shiga garin makka wa khallau bainahu wa bain makka za su ba shi hanya ya shiga garin makka yanzu kam sun tare hanyar da za ta shigar da shi zuwa garin makka amma ya koma gida ma'ana ya koma madina kar ku manta ba makka nan yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi za a yi gorin garin makka haifaffen garin ne fa amma kirikiri saboda addini dan ka sani komai ana iya hakuri a bashi saboda addini addinin nan da kake kallo wato ya fi komai a wurinka inda kai ka san ciwon kanka ba ka da sama da addini komai mai sauki ne inda aka baka da addininka babbar damuwa ya zama an hana ka addini babbar damuwa ya zamanto ana taba maka addini amma ana iya taba ka a baka hakuri ana iya taba dukiyarka a baka hakuri ana iya taba mutuncinka a baka hakuri amma addini lalle ba a hakuri nan taba shi dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam dan garin makka ne haifaffen garin makka ne balma yana cikin dangi mafi girma a garin makka dangin quraishawa kuma da yan uwa da kawunnai da baffannai da sauransu duk a cikin garin makka amma gashi dab da shigowa garin makka balma tun karan farko yana ji yana kallo ya bar garin makka saboda tsira da addini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya amince kuma in ya tashi dawowa shekara mai zuwa fa aqama biha thalatha za su bashi ya zauna tsawon kwana uku shi ma ba wai ya zauna iya lokacin da yake so a za su bashi ya zauna tsawon kwana uku sannan cikin sharuddan Allah ya dukhulaha illa bi silahir rakibi wasiyuf fil qurabi sannan in ya tashi shigowa garin makka bas yadda ba ya shigo da makamai sai dai da makami irin na matafiyi irin yar sanda haka da dan dai abin da yake dan inda ka san matafiya irin na wannan lokacin yar takobi haka amma a tattago makaman yaki bas yadda ba da haka ba za su bar shi ya shiga cikin garin makka ba sai ya zamanto abin da yake dauke da shi na makami kawai makami ne irin na matafiyi wasiyufi takubba fil qurabi su kuma suna cikin kube ba su yadda a kalle makamai a shigo da su ba koda makamin hawa abinat matafiyi din to ya zama yana cikin gidansa yana rataye a haka zai shigo cikin garin makka sannan cikin sharuddan wa man atahu lam yarduhu duk wanda yayi ridda cikin musulmi ya dawo cikin su ba za su dawo da shi ba sharadin kenan duk wanda cikin musulmi ya dawo wajen su ba cikin yarjejeniya ba za su dawo annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ba wa man ata min almuslimina minhum amma duk wanda wato wa man atahum lam yarduhu wa man ata min almuslimina minhum radduhu amma su duk wanda ya kubuto daga hannunsu cikin musulmi ya dawo cikin musulmi yan uwansa za a dawo musu da shi dama wani yana furzin wani yana cikin mari
wani yana can an killace shi an sa wasu suna daka shi kuma an hana ana tsare da shi to ire-iren waɗannan inda mutum zai kwato da sasari alamar daga daure ya kwato kila ya taho da kayan yan prison a jikin sa da alama cewa azabtar da shi suke yi kafiran nan kuma musulmi ne sharadin su shine in ya dawo wajen annabi annabi zai dawo masa da shi kaji wani irin yarjejeniya maimakon ma kila a ce a duk wanda ya yarda cikin musulmi ya koma dama me za a yi da shi ya riga ya yarda amma duk wanda kuma a cikin musulmi ya kubuto ko kuma mai san musulunta ya kubuto ya koma cikin musulmi dan ya karbi musulunci a kyale shi suka ce a duk wanda cikin musulmi ya kubuto daga hannun su mushrikai ya dawo wajen musulmi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a dawo masa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na amince kai wannan yarjejeniya fa ta yi dimi fa kaje ka karanta sulhu hudaybiya kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yayi caji sosai saboda wata irin yarjejeniya ce wato sadanniya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abinda Allah ta'ala ya bashi na fahimta abinda Allah ta'ala ya sanar da shi na nasara nan gaba wannan yasa duk ya dinga cewa ya yadda wa fi qissatul hudaybiya a dai cikin wannan kissa ta hudaybiya anzalallahu fidyatal adha liman halaqa ra'sahu bisiyami aw sadaqati aw nusuk fi sha'an ka'ab ibn ujra a wannan kissa ta hudaybiya Allah ta'ala ya saukar da hukuncin fidyatul adha wato irin fidya da mutumin da yake da cuta a kansa ko kuraje ko kwarkwata ko wani haka yake fama da shi a kansa kuma ya riga ya shiga harama da aikin haji kuma kun san lokacin da mutum ya shiga harama da aikin haji an hana shi yanke farce an hana shi yin aski in ba lokacin yin aski ne ba to mutum ya riga ya shiga harama da aikin haji kuma bai gama aikin hajin ba ko umara sai ya kamu da cuta a kansa wadda wannan cutar tana buƙatar a ce ya aske sumar daga cikin hanyar samun sauki shine aske sumar to a kissar hudaybiya a sulhu hudaybiya ne Allah ta'ala ya saukar da faman kana minkum maridan aw bi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk duk wanda a cikin ku ya riga ya shiga harama da aikin haji sai ya zamanto yana da larura yana da ainihin wata cuta da take fama da ita a kansa to zai iya aske kan amma fa sai ya biya wannan laifin da yayi sai ya fanshe shi ta wace hanya bisiyam ta hanyar azumi was sadaqa ko kuma ta hanyar yin sadaka aw nusuk ko kuma ta hanyar yin yanka min siyamin aw sadaqatin aw nusuk har can ƙarshe Allah ya ce fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idha raja'tum tilka asharatun kamila anan ma Allah ta'ala ya nuna azumin da mutum zai guda goma ne to qadiyar Ka'ab ibn Ujra yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zo wuciya ta waje na ko kuma an dauko ni an kawo ni a wata ruwaya ana rana da aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Ka'ab ibn Ujra kwarkwata tana ta yawo a kansa kwarkwata tana ta yawo a goshin Ka'ab ibn Ujra to kuma ka san tunda hawam kwari ne masu cutarwa za ta dinga shan jini za ta sa mutum zazzabi za ta sa masa abubuwa tunda ga tarin su ma suna da ita kuma wani lokaci za ka ga ba wanka ake yi ba sosai saboda an riga an shiga harama da aikin haji sannan kun san akwai ita kwarkwatar akwai da take ta abin nan ta larura ta rashin lafiya ce ba wai rashin tsafta ko rashin kula bane da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Ka'ab ibn Ujra ya shiga cikin harama da aikin haji ga kuma kwarkwata ta yo cha ta feso saboda ta ji zafi ta fito waje manzon Allah ya ce hakika naga kana jin jiki Ka'ab ibn Ujra naga wannan yanayin da kake fama da shi na wannan kwarkwata sa maka zazzabi kana jin jiki sosai zaka iya samun abinda zaka yi hadaya da shi zaka iya samun abin hadaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kana da abin da zaka yi hadaya je ka ba wanzami aske sumar domin ita korkwatar ai ba ta da gurin kaiwa da komawa sai cikin gashi in aka dauke gashin gaba daya kaga an gama da ita in ya zaman to gaba daya an dauke gashi daga an aske shi an gama da masalar korkwata da haka shine ku shi sa ka abin ujra yake cewa wannan ayar fa man kana minkum maridan aw abin nan wa timmul hajj wal umrata lillah yace wannan ayar asalin ta kai na ta sauka amma hukuncin ta ya shafe ku gaba daya amma dalilin saukata ni ne sai ya dauko wannan labarin cewa wata rana annabi ya ganshi a cikin wannan yanayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar da wannan aya cewa duk wanda yake ba ka abin ujira kadai ba duk wanda yake da irin wannan larura da za ta sa ya aske gashin sa ba lokacin askewa ba bayan yayi harama da aikin haji to yayi dayan abu uku yayi bada fidiya ma'ana ya sayi wata dabba irin wanda ake yin hadaya ya hadaya da ita in yayi wannan kamar ya fanshi wannan laifi da ya aikata duk da cewa darura ce ta sa ya aikata idan kuma ba shi da ikon abin hadaya ko babu abin hadaya abinda zai fidiya da shi sai Allah ta'ala ya ce to zai iya siyan abinci ya ciyar da miskinai ya ciyar da miskinai guda shida idan ba shi da shi wannan abinda zai ciyar sai Allah ta'ala ya ce azumi guda goma guda uku a can guda bakwai in ya koma gida har Allah ta'ala ya tara lissafin yace tilka asharatun kamila to kaga wannan shi ma mun samu wannan ilimin da wannan hukuncin ta dalilin wannan sahabi Ka'ab bin Ujra kuma abin ya faru ne a sulhu Hudaybiya hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Mukhsar hadithi na 1815 Imam Muslim a cikin al-Hajj hadithi na 1201 hadithin Ka'ab bin Ujra radiyallahu anhu wa fiha da'a lil muhallikin thalathan walil muqassirin marra wa fiha nahara al badanata an 10 wal baqara an 7 ibn al qayyim yake cewa wa fiha a cikin wannan sulh kissa ta Hudaybiya da'a lil muhallikin thalathan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga waɗanda suke aske kansu gaba ɗaya in sun je aikin haji ko umara thalathan sai da yi musu addu'a sau uku Allahumma arhamil muhallikin ya Allah kai rahama ga masu aske kansu gaba ɗaya ya Allah kai rahama ga wanda suke aske kansu gaba ɗaya ya Allah kai rahama ga waɗanda suke aske kansu gaba ɗaya waɗanda kuma ba sa son aske kan gaba ɗaya masu saisaye masu ainihin rage sumar ba sa son su aske ta gaba ɗaya su kuma suna yi suna ta ya ma'aikin Allah wal muqassirina hadda masu saisaye manzo Allah yana Allahumma arhamil muhallikin suka ce wal muqassirina ya rasulullah Allahumma arhamil muhallikin wal muqassirina ya rasulullah har sai da yayi wa masu aske kansu gaba ɗaya a cire sumar gaba ɗayanta sai da yayi musu addu'a ta samun rahama da jin kan ubangiji sau uku sannan kuma yayi wa masu saisaye addu'a sau ɗaya da wannan ne malamai suka ce ya nuna cewa in mutum yayi aikin haji ko yayi umara yayi kwal kwabo shi yafi falala an gane ko yawa mutum yaje a kwalkwale shi gaba daya wannan yafi falala amma in mutum dan matashi ne baya son ya aske su masa gaba daya ya rage wani abu a ciki yaje aka yi masa kwaskwas ko saisaye to wannan kaga shi kuma ya fada cikin wanda zai samu addu'a guda daya kuma abinda yayi yayi din ba waiwe ba amma dai abinda aka fuso shine a aske gashin gaba daya har malamai suka ce to yanzu in ba aikin haji ba fa mutum zai iya yin kwalkwabo ko sai a abin nan wasu malaman suka ce a aikin haji ne kawai za ka yi kwalkwabo in ba aikin haji ba ne suka ce ba za ka yi kwalkwabo me yasa suka ce saboda alama ce ta khawarij kwalkwabo to amma sai malamai wasu suka ce a yanzu za ka iya yi domin an san yanzu ba kai ba khawarije ba ne da can a wancan lokacin alama ce ta khawarij in kana so ka gane mutum ba khawarije ne za ka gan shi da kwalkwabo amma yanzu za ga wani baya yana da amosa ni baya san suma wani kansa yana kaikai wani bai saba barin suma ba da haka yana san koda yaushe ji yana shan iska tana shiga ta ko ina da haka yana ba wanzan duk bayan kwana uku sati daya aske shi gaba daya suka ce babu wani laifi a kai duk da cewa barin wani nau'i na sumar kaman yafi amma dai suka ce tunda dama sima ne ta wasu mutane wayanda a yanzu in ma akwai su to ba wannan ce shaida da ake gane su ba in ku suna da wata shaida to wannan shaida ita za a kyamaci mutane su yi dan kamancece ne da su ina fata an gane wa fiha alaysul hudaybiyya ne na haral badana an 10 wal baqara an 7 umar ba yi ta ba shi yasa imam al-bukhari ya kawo wannan kissa ta hudaybiyya a cikin babun al-muhsar wato wanda aka hana shi yin aikin haji aka hana shi yin umara gashi yayi harama daga miƙati amma yazo ya shiga wani dalili ya hana shi to wannan zai warware haramar a inda aka tsare shi kuma zai yi abin da ya sawwaka kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke abin hadayarsa da yayi niyyar zai soke na umara a wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aski shi yasa har lokacin da yake cewa sahabbai kowa ya tashi aski ya soke abin hadayarsa abin saboda sun sahabbai sun samu kansu cikin dimuwa da kidima basu iya saboda an ce wannan jinkirin kamar yadda mai hikmatu min tarikh saboda wasu cikin yan shi'a sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai umarni sun ki sai suka rike wannan gabar a mai hikima yake cewa su kuma daga cikin hikimar jinkirin da suka yi ba wai kin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ba a wai dan jinkirin koda wani nassi ko wahayi zai sauka cewa a goyi bayan nasu ra'ayin na cewa ko za a mutu sai an shiga an yi aikin umara nan tunda gashi an zo daf to da suka dan ga shuru-shuru ba a saukar da wani hukunci ba to sai suka dawo kan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya je aske ya soke abin hadayarsa da haka a wannan sulhu hudaybiyya aka ce na haral badana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka soke raqumi an 10 a madadin mutum 10 wal baqara saniya an 7 a madadin mutum 7 da haka mutum 7 a yanka musu saniya mutum 10 a yanka musu raqumi shi yasa daga wannan wasu malaman suka fitar da fikihun a har alayyama ana iya yin wannan mutane da yawa suna iya haduwa kamar mutum 7 su yanka sa kuma za su samu ladan layya mutane kamar 10 su hadu su yanka raqumi kowa za a rubuta masa ladan yayi layya wa fiha ahada jamalu jamala abi jahalin liyagiza bihi almushrikin a cikin sulhu hudaybiyya ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da kyautar dokin Abu Jahal dan ya bakanta wa mushrikai rai Abu Jahal dokin da ya je da shi aka yakin Badar aka kashe shi da shi ana ji ai kaga su a wajen su wani doki ne mai daraja mai kima annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka zo sulhu hudaybiyya sai ya bada dokin kyauta su sun san wannan dokin na ɗaya ne daga cikin shugabannin su wanda aka shafa da Abu Jahal me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya doki kila ma wanda aka ba kyautar mu suna ganin ba wani bane wanda yake fitaccen mutum cikin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki dokin Abu Jahal sun san nasa ne annabi ya kyautar da shi wa fiha unzila suratul fatih kar ka manta a cikin wannan kissa ta sulhu hudaybiyya ne a hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta komawa aka saukar da inna fatahna laka fathan mubina suratul fatih har zuwa karshe falamma raja'a ila almadinati a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina yanzu an cimma matsaya an soke yaki shekara 10 annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai shiga cikin makka ba ya umara a wannan shekara sai shekara mai zuwa ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda cewa in ya tashi shigowa da irin makami irin na matafiyi kawai zai shigo sannan duk wanda ya zo daga cikin kafurai ya dawo ko daga hannunsu ya kubuto ya taho wajensa zai dawo musu da shi wanda kuma ya tafi daga cikin musulmi ya koma cikinsu ba za su dawo da shi ba annabi duk ya yadda da wannan sulhun kuma a gurin an riga an warware harama an yi duk abin da ya sawwaka na aski da sauransu da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina ja'ahu nisa'un mu'minatun sai ga wasu mata mu'mine sun zo masa fanahahu Allahu an irja'ihinna ga ka'idar da aka yi can in sun kubuto musulmi daga hannun Quraishawa sun dawo wajen su zai dawo da su to kuma ga wasu mata mu'minai sun samu sun kubuto daga hannun mushrikai sun dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya hana Annabi ya mayar da su kaga a cikin yarjejeniyar akwai me in an zo ya mayar da haka sai Allah ta'ala ya hana shi an irja'ihinna daga mayar da su cikin kafirai faqila to da wannan ne sai wasu malaman suka ce hadha naskhun lishart fil nisa wannan umarni da yazo na kar a mayar da su cikin kafiran nan wala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna lahum wala hum yahilluna lahun ko Allah madaukakin sarki ce wala tarji'uhunna ila al-kuffar kar ku yadda mata mu'mine in ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lam bi imanihin ainin cikin suratu as-saff ko Allah cikin suratul mumtahina afwan suratul mumtahina to wannan ayar sai Allah ta'ala yace kar a mai da su to sai wasu malaman suka ce hadha naskhul shart fil nisa wannan an samu nasku na soke wancan hukuncin lishardi ga shardin da aka sa fil nisa ga mata banda mata kenan inda wani cikin mu'minai zai kubuto daga hannun kafirai yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya mayar da shi ai kun tuna kissar Abu Basir ajin mun dan kawo ta ko anan ne kissar Abu Basir yana cikin wanda har ya zo Annabi ya ce ka koma da ya koma an tafi da shi kan hanya yayi dabara da yayi ce dan gaba ka munan naka mai kyau ya fille wani kai a cikin su kuma dawowa yace wannan dawowa ta ce an cika musu alƙawarin su ni ne na kwaci kaina na dawo da fata an gane da haka wannan banda mata waqila wasu malaman suka ce takhsisun lisunnati bil qur'an wannan hukuncin kaga waccan yarjejeniya sunna ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yarjejeniyar da suka ya rattabawa hannu cewa in kafirai sun wato in wani daga cikin su wato cikin musulmi ko wanda ke wajen musulmi ya yarda ya koma wajen su ba za su dawo da shi ba amma shi kuma in wani cikin musulmi ya samu dama ya kubuto saboda azabtar da shi da suke da wahala da yake sha ya dawo cikin musulmi za a mai musu da shi to wasu malaman suka ce wannan ya amma banda mata yanzu ga mata sun yo zuga sun biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina kuma mu'minai ne bisa in za a biyo can yarjejeniya za a mayar da su to kuma ga Allah ta'ala ce fala tarji'uhunna ila al-kuffar Allah ya hana mai da su to sai wasu malaman suka ce wannan an soke sharadin a mata in mata ne banda su waqila wasu kuma suka ce takhsisul lisunnati bil qur'an wannan yana nuna wato yin wato qur'ani yana iya yin takhsisin sunna kamar yanda sunna tana iya yin takhsisin al-qur'ani al-qur'ani yana iya zuwa da magana wanda take am sunna ta kebance wannan am din tai takhsisin sa to haka kuma sunna tana iya zuwa am al-qur'ani yayin takhsisin ta sai dai wa huwa azizun jiddan yana da wahalar samu irin wannan amma inda sunna tai takhsisin al-qur'ani wannan zaka iya kawo misalai da yawa amma a ina ne kuma qur'ani yayin takhsisin sunna wannan azizun jiddan yana da wahalar samu na fata an gane waqila wasu kuma suka ce lam yaqa ash-shartu illa 'ala ar-rijali khassa ai asalan dama sharadin can da aka yi yana magana akan maza ne kawai duk lokacin da aka yi sharadin ba mata a ciki duk wanda ya gudo daga wajen mu ya taho wajen ku za ku dawo mana shi da maza ake magana amma duk wanda ku daga wajen ku ya gudo ya dawo wajen mu ba za mu dawo muku da shi ba da ana magana akan maza فأراد المشركون أن يعمموا في السنفين فأبى الله تعالى ذلك سي مشركي سكي نفن أن يعمموا في السنفين سنف سنفن قدابيو فأبى الله تعالى ذلك سي الله يكي حكا نفن سدق قبال إيدا مزادا ما تندو واند يزو أدادش سي الله تعالى چه مزاكا مو إنه ينقو قرمياني دوكا دزاقي دوائي دوانن دزاسي يجوريا ما ما چه ميروني aka samu ma ta yi imani a cikin irin wannan yanayi da ake ciki kuma sannan ta zo ga rauni dama na halitta ga rauni na imani ba dade da musulunta ba sannan kuma ta zo kace ta koma haka Allah madaukakin sarki ce fala tarji'uhunna ilal kufar wa fiha min al-fiqh i'timaruhu sallallahu alaihi wasallam fi ashhuril hajj wa anna al-ihram bil umrah min al-miqat afdalu kama anna al-ihram bil hajj kadhalik daga cikin fiqhun da zamu samu a cikin wannan kissa ta Hudaybiya i'timaruhu sallallahu alaihi wasallam umarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fi ashhuril hajj a watannin aikin haji umarar da annabi sallallahu alaihi wasallam a watannin aikin haji domin kaga watannin aikin haji ai sune Shawwal, Zulqa'ada da Zulhijja. Wayannan sune ashhurul hajj. To annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umra a watannin haji. Wa annal ihrama bil umrati min al miqati afdalu. Kuma koda haramar umra mutun yayi to ya dauko niyyar haramar daga miqati wannan shi yafi falala. Ba sai mutun yazo ainihin wato ina ba sai mutun yazo ainihin wato wato ya bar miƙati sannan ya dauki harama ba abin da yafi falala shine ya dauki harama daga miƙati waɗannan miƙatan da mun sha tattaunawa a kansu to daga nan koda umara mutun zai dauko harama daga can kama annal ihram bil hajj kadhalika kaman yanda harama da aikin haji ma ana dauko ta daga nan ana daukowa daga Zulhulaifa Jehova zatu irkin karnul manazil yalamlam wayannan sune miƙatai guda biyar da duk wanda zai aikin haji ko umara wanda daga inda zai taho gurin ya wuce miƙati to in yazo miƙati sai ya dauki harama ainihin wato a daidai wayannan wuraren guda biyar dan yin aikin haji ko umara wa amma hadithu man ahrama bi umratin min baitil maqdis ghufira lahu amma hadithin da zaka ji ana cewa wanda duk ya dauko harama ta umra daga Qudus masallacin Baitul Maqdis gofira lahu an gafarta masa fala ya thubutu wannan hadithin bai tabbata ba hadithin da yake cewa in mutun ya dauko harama daga Baitul Maqdis an gafarta masa zunubin sa wannan hadithin bai inganta ba hadithi ne wanda yake ainihin wato Imam Abu Dawud ya ruwaito shi sannan kuma a cikin Al-Manasik ya ruwaito shi a cikin Al-Manasik hadithi na 1741 Ibn Majah shi ma ya ruwaito wannan hadithin a cikin Al-Manasik shi ma hadithi na 301 da hadithi na 302 hadithin Ummu Salama ne radiyallahu anha wa da'afahu al-Albani fi hadhihi sunan Ashek Nasiruddin al-Albani ya raunana wannan hadithi a cikin wato sunan Ibn Majah da kuma sunan Abi Dawud da aka hadithin cewa wanda ya dauko harama umara daga Baitul Maqdis an gafarta masa wannan hadithin bai inganta ba wa minha anna sauqal hadiya sunnatun fil umratil mufrada a cikin wannan mun fahimci cewa ashe koro abin hadaya a umra ita kadai shi ma sunna ne kila can baya wani zai ce to ai ana yin hadaya ne a aikin haji ita umara wani hadaya yake a sunna ne ba ta wajibi ba ce sunna ne a koro abin hadaya a umara ita kadai ba tare da aikin haji ba wa anna ish'ar al hadi sunnatun kuma yiwa dabbar da za a yi wa hadaya za a yi hadaya da ita a yi mata sheda a yi mata alama wannan shi ma sunna ne la musalatun ba musula bane ba muna na dabba bane ba cutar da dabba bane tunda za ka ga in za a yi mata alama kamar yanda ka san dabbobin mu kowa da irin alamar da yake musu duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin alama da wuta amma in ka je za ka ga in ka je kasuwar dabbobi za ka ga kowa wani yayi wa dabbar sa wuta a baya wani yayi mata daga gefen ciki wani yayi mata a wuya haka dan sheda ne cewa in kaga irin wannan dabbar ta sace to in mutun zai je aikin haji kuma zai kora dabbar hadaya ita ma sai yayi mata alama wani lokaci ana yin alamar ta hanyar rataye takalmi a wuya sai a kulla igiya takalmi ɗayan nan sai a dauko sai a rataya ɗaya yana lilo tunan ɗaya yana lilo tunan duk wanda ya ga wannan dabbar hadaya ce kamar raƙumi akan yanka tozansa sai a sa wani kyalle haka a ciki duk wani a cuse wani kyalle duk wanda yaga wannan ya san raƙumin hadaya ne da haka wannan alama da ake a yanki wani guri ayi wata alama ga dabba wannan ba musula bane sunna ne wa min hasihi babu mughayadati a adaila sannan a cikin wannan kissa ta Hudaybiya mun fahimci ana so a fusata makiya Allah inda yanda za ka yi ka cusa haushi ga makiya Allah ka yi na ba ta an gane yanzu matasanmu da kodin shi suke kan social media wallahi da difa'i suke wa addini wallahi da mun gode musu tunda dai kullun suna kai inda za su dinga posting mai ma'ana in kana jin turanci sosai yanzu zaka ga in kana shiga su Facebook da sauransu zaka ga inda arnan nan suke kalubalantar addini suke zagin musulunci da musulmi amma mutum kawai ya tsaya yana ta wani shiriri ta ana ta wani raye-raye ana ta sauraron wasu kada-kada da wani abubuwa da posting mara ma'ana irin wannan ya kamata in Allah ya sa kana jin turanci sosai shiga cikin irin wannan suna yi ka dinga mayar da martani ka kuma dinga jefa musu tambayoyi da kalubale wannan taimako ne sosai zaka yi difa'i wa addini da aka kaga kenan duk abin da zai fusata su ai kuma kaza kaza zai su dauko wani abu misali yanzu kama da muke zuwon da ba musulmi ba da muke zaune da su ana zaka suna yi su yo posting din mutanen mu su ce duk almajirai ne mu su zazzage mu su ce mutuncin mu su ce kaza su ce mana yan tare zaune tsaye su ce mana yan ta'adda su ce mu ne yan boko haram su ce duk sai ta gaggaya mana maganganu iri iri akwai wani dan uwa da ya taba gaya mun yace wallahi wani posting da yi kasa magana suka yi suna ta wannan zage-zagen da ya shigo ya ce lokaci kaza da kaza kaza da ya faru shi ma musulmi ne suka yi kaza ya ce wallahi gaba ɗaya shiru aka yi ba wanda ya iya tanka masa to irin wannan ya kamata matasan mutum da kullum suna kan social media kullum suna online kamata ya yi zamto kullum suna kokari ba kawai a shiga cikin wani shirime da hayaniya da kuma inda ba ka da ma ido ba ka da ilimi a kai ka shiga kawai a yi ta zage-zage da cin mutuncin juna wannan ba shi ba ne musulunci suna ana yanzu tun da duniyar ta koma duk sararin samaniya ta koma cikin ainihin yanar gizo-gizo to kamata ya yi a ce yan uwanmu matasa suna da saiti mai kyau tun da su ne kusan suke da lazumtar wayoyi kuma kullum suna kai ba kaman dattawa ba to kamata ya ce suna kokarin yi wa wannan addini difa'i suna ba shi kariya daga farmakin makiya addini kuma suna jefa kalubale kuma suna yin wani abu da zai fusata makiya Allah wannan yana daga cikin abin da muka samu ana son hakan ma ana son wani abu da zaka jefa shi ya fusata makiya addini yanzu ka duba lokacin da aka yi ta magana saboda kin Allah irin na mutanen nan kuma sai ka rasa ina mutanen mu suke duk da ba harkar social media nake ba sosai ban sani ba ko an yi raddi ba ni ne ban gani ba amma dai za a ga lokacin da aka sa shugaban hukumar zabe har malaman mu sun yi ta magana ana ankarar da gwamnati illa da hadarinsa amma saboda ba su da adalci ai kaga da suka tayi suka yi ta zage-zage wai saboda shi kirista ne aka ce duk wanda aka sa a wannan matsayin da sauran matsayewa aka yi kuka da shi in ban da shi inda saboda shi kirista ne ai kristoci a wannan gwamnatin suna da yawa sun ma fi yawa an babba su daman maki an babba su makamai da yawa amma shi wannan kiyayyarsa ga addini da musulmi ta fito karara ba ma ga musulmi da musulunci ba kiyayyarsa ga kasar ita kanta ta fito fili dan akan a karkashin haka amma saboda hukuma tana da maslaha da shi tana da wani abu da take da bukata da shi akai take rayi kiran da akai shiru aka ki bal ma su ƴan uwansa wanda ba musulmi suka fito suka ta zage-zage cewa saboda kawai shi arne ne ai an yi attahiru jega ba su ce komai ba an yi Muhammadu Yakubu ba su ce komai ba sun manta mu ma an yi Gobadia ba mu ce komai ba an yi EU ba mu ce komai ba to ire-iren waɗannan abubuwan matasa ina ganin in za su dinga shiga cikin waɗannan sai an kai gabar da arnan ƙasar nan ya sun daina magana dan abubuwan da muke da su na faɗa a kansu su yafi wanda suke da shi na faɗa a kanmu to amma ina wanda zai yi maka wannan aikin ina waɗanda suke da fikira mai kyau da tunani mai kyau da iya lafazi da mai da martani babu kawai dai mai zo mai ta aibuta juna mu mai ta cin karo mai ta aibuta juna mai ta zagin juna mai ta cin mutuncin juna wannan kawai shi ne in ka shiga shi sa social media zai gama maimakon ga abin da ya kamata zai ga kuma wani shirme ake ta yi da haka dai fikihun da muka samu a nan shi ne istihbabu mughayazati a adaila in an samu damar da za a kona wa makiya Allah a kona musu rai a yi na ba ta an gane da haka matasa da Allah ku dawo da tunaninku nan kun ji ashe kuna da lasisi ma na mugayazati aada illa
wa minha anna al-amira yanbaghi an yab'atha al-uyuna amamahu nahwa al-adu
daga cikin abinda muka fahimta na darasi a cikin wannan kissa ta Hudaybiya ashe komanda ko shugaba ya kamata a ce yana aika ƴan leken asiri su yi gaba dan su yo bincike ayo sabein da abin nan game da makiya addini ya halatta a samu ƴan sandan farin kaya a samu ainihin wato al-uyun
a samu abin nan me ake ce musu ma abbreviations SS ko yawa irin wayannan a ce musulmi musulma wato wannan kaga shugaba yana da wannan wanda za a tura su kawai su kamar ba yaki suke ba kamar ba su da alaka da ku kawai suna zuwa kawai suna nan ku suna observing suna nan nadar wasu abubuwa kuma suna kiran waya ko suna updating din abin nan suna turo da sakonni da haka wannan musulunci yana da irin wannan tsarin na shugaba ya dinga tura ayun wayanda za su zamanto kamar ƴan leken asiri a mamahu su yi gaba dan bashi rahotannin me kafuran suke ciki su so nawa ne wani irin tanadi ne da su a ina suka tsaya mahayan su guda nawa ne wayanda suke kasa guda nawa ne yaya irin strategy da ake ganin sun dauka wani irin ainin commandan su ya yake ya su commandan su yake da a gaggano irin wannan duk yana ciki
wa minha anna listi'anata bil mushrikil ma'mun fil jihad ja'izatun lil haja
sannan a wannan kissa ta Hudaybiya mun fahimci ashe ana iya neman taimako da mushriki wanda yake amintacce a jihadi ya halatta ba musulmi bane mushriki ne amma an yadda da amanarsa to ana iya in akwai bukata a nemi yazo ya bada gudunmawa a yaki ana yi ka duba inda musulunci wato wayewa irin ta addinin musulunci inda musulmi su ma wayayyu ne kamar inda addinin ke wallahi da mun samu ci gaba sosai ba musulmi bane amma za a iya amfani da shi saboda an amince da shi yanzu cikin wayanda suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar rakiya aka fitar da su bayan gari suka yi hijira zuwa Madina wanda wannan abin nan Abdullahi bin Uraikid ne ko abin nan a cikin su dai akwai wanda Amir bin Fuhaira ba musulmi bane a lokacin amma saboda yana da amana kuma ƙwararre ne ya san hanya Annabi sallallahu alaihi wasallam suka dauke shi aiki kuma aka yi abin successfully cikin sirri ba tare da ainihin abin nan wani likaji ya fito ba li'anna uyayna ibn hisn kenan al-khuzai kafirun kafiri ne ba shi ba ma akwai busr ibn sufyan duk wayannan kafirai ne amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimakon su a yaki
wa min hasihbabu mashuratul imam ra'iyata a cikin wannan kissa ta Hudaybiya mun fahimci ana son shugaba ya zamanto yana shawartar talakawansa
fito yayi bayani cewa muna da hange game da janye tallafin mai ya kuka gani amma an janye ga fa'idar da za a samu ga fa'idar janyewar a fito yayi bayani sannan in an janye kuma ga matsalolin da za a shiga me ra'ayinku na fata an gane duk wani policy a dinga abu irin wannan shine ma'ana shugaba ya zamanto yana shawartar ra'iya talakawa wajaishahu in komanda ne zama yana shawara da sojojinsa da rundunarsa ba kawai dan shi komanda bane kawai ana ganin ga hadari kawai ci a shiga haka in an zo aka bashi rahoton ga yanayin yanda bandit din nan suke ga yanayin irin yanda suke ga yanda suke yi wa jami'an tsaro ambush me shawara kuto yanzu za mu shiga Sambisa ko za mu shiga dajin Falgora ko Allah kiyaye ko za mu shiga wani daji cikin dazuzzukan nan me kuke gani sai a bada zabin nan wani sai ya bada wata fikira da wani tunani mai kyau da kila ba wanda ya kawo da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana shawara da sahabbai wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah madaukakin sarki yana son a dinga shawara tunani na mutane da yawa ya dara tunani na mutum daya
idan har annabi sallallahu alaihi wasallam didda ana yi masa wahayi amma cikin abin da wahayi bai sauka ba yana shawara da sahabbansa ka kai annabi lissafi ka kai shi tunani ka kai shi ilimi ka kai shi hikima ka kai shi sanin ya kamata amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana shawara da sahabbansa wa amruhum shura bainahum wa shawirhum fil amr haka Allah ta'ala yace da aka samu shugaba wanda yana jin koken talakawansa yana sauraron shawarwari daga gare su in aka ce ga masana bangare kaza sun ce a'a in akai abu kaza ba zai haifar da dami ido kuma masana ne akan wannan field din ya kamata gwamnati ta saurare su ya kamata shugaba ya zamanto yana da kunnuwa ya saurara tunda ba wai ga magarin mutane aka ce ai shawara da kowa da kowa wani ba shi da masaniya game da tattalin arziki in ka ce ba da shawara shirme zai ma a akwai masana tattalin arziki akwai masana harkar noma akwai masana harkar tsaro suka ce ga shawarwarin da in gwamnati ta bi su za a samu sauki ko za a warware matsalar tsaro da ake fama da ita a kasar nan to in shugaba shugaba ne irin wanda ake bukata irin wayannan shawarwarin zai tara su ya tatsu bayanai daga gare su sai ya fitar da wata matsaya sai ga an cimma nasara ina fata an gane Allah ya ba mu shugabanni irin waɗannan wanda suke sauraron masana kwararru a bangarori na rayuwa don bada mafita a matsalolin da ake ciki na ƙasa istikhrajan liwajhir ra'i dan gano ra'ayin da yafi an gane ko shugaba ya dinga shawara da talakawansa in aka ce talakawa ba kawai ya fito talakan kasa a akwai kwararru akwai wani fanni kamar yadda na ambata su ake nufi sai tara masana na wannan bangaren su ba shi shawara akwai ministoci duk na bangare kaza sai a tattaro musu masana na wannan wanda kake zama ministan su sai su ba da shawarwarin yadda ya kamata wannan ana son shugaba ya haka istikhrajan liwajhir ra'i wastidabatan linufusihim ba dan komai ba sai dan ya gano mafificin ra'ayi cikin ra'ayoyi wastidabatan linufusihim sai dan kwantar musu da hankali da kuma sanya nutsuwa cikin zukatansu wamtithalan li amrillahi da kuma biyayya ga umarnin Allah domin Allah ta'ala ne ya yi shawara an gane ko kuma sannan wayanda ka babba su mukamai kana zama su ka nemi shawarwarin su kuma sun bada shawarwari masu kyau kai amfani da su a cikin hakan akwai dadada musu su ma sun bada shawara a matsayin su na kwararru fiye da kai kawai shugabanci Allah ta'ala ya baka akan su suka bada shawara kai amfani da ita za su ji dadi ina fata an gane to ina ganin sai mu tashi wa minhajawazu sabi zararil mushrikin al munfaridin an ar rijali qabala al qital abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin